lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana yin sallan nafila a saman abar hawan shi haythu kana wajhuhu duk inda fuskar shi ta kasance yumi'u bi ra'sihi yana yin wato ainihin ishara da kanshi yayin ruku'i da sujudi wanda shine zahirin ma'anar wa kana ibn umar yaf'aluhu ne riwaya daga abdullahi dan umar yace shi ma abdullahi dan umar ya kasance yana aikata haka inji malik ainihin abdullahi ibn dinar wanda shine dalibin ibn umar a hadisi yace wa fi riwaya a wata riwaya ya zo da cewa kana yutiru ala ba'irihi kaga can yusabbihu kaga sallan nafila umuman kenan wannan kuma yutiru yana yin witri a saman raƙumin shi kuma ya fassara rahila anan da raƙumi da ya zo a wani lafazin ma a saman jaki yana yi wali muslimin a wata riwaya ta muslim ghaira annahu la yusalli alaiha almaktuba wannan Bukhari ma ya fitar da ita sai dai baya yin sallar farilla akan abun hawa walil Bukhari ya zo a wani lafazi na Bukhari illa alfara'ida an yana yin sallah kan abun hawa amma banda sallah wadda ta kasance ta farilla na'am wannan hadisi na Abdullahi dan Umar wannan lafazi da malam ya kawo na al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi wato ainihin hadisi na 1105 Muslim ya ruwaito shi da lafazin cewa Abdullahi ibn Dinarin ya ce daga Ibn Umar annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haythu ma tawajjahat bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla akan abun hawan shi taguwar shi duk inda ta fuskantar da shi sai Abdullahi ibn Dinar ya ce kana ibn Umar yaf'alu dhalika Abdullahi dan Umar ya kasance yana aikata haka wacce riwaya ta biyu da ya kawo wa fi riwaya kana yutiru ala ba'iri tana cikin Bukhari da Muslim musamman lafazina wato ainihin Muslim riwaya ta Sa'id ibn Yasar annahu qala kuntu asiru ma'a ibn Umar bi tariq Makkah ce na kasance ina tafiya tare da Abdullahi dan Umar mun kama hanyar Makkah qala Sa'id falamma khashitu subha da naji tsoron kar asuba ta fito nazaltu fa autartu sai na sauko nayi witri ana sauko daga sama abun hawan shi shi Abdullahi dan Umar ya ci gaba da tafiya sai na sauko nayi witri na kuma adraktuhu sannan sai na riski Abdullahi dan Umar yana tafiya fa qala li ibn Umar sai Abdullahi dan Umar yace aina kunti me ya tsaye da kai fakultu lahu khashitu alfajr fa nazaltu fa autartu naji tsoron kar alfijir ya fito sai na sauko nayi witri fa qala abdullah alaysa laka fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswa ibn umar yace shin baka da koyi kyakkyawa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka so kai koyi da annabi ba fakultu bala wallah qala sai yace inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru ala alba'ir ai lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin witri akan raƙumi tana saman tafiya wata riwaya ta Ibnu Umar cikin da Muslim ce ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala himar wa huwa muwajjahun ila Khaybar. Naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla akan wato jaki alhalin ya fuskanci muwajjah ko muwajjihun ila Khaybar, ya fuskanci Khaybar daga Madina. Idan su malamai suna cewa wanda ke karin jakin shine Abdullahi dan Umar, amma dai siyaki zahirin isnadi hadisin ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan ya nuna ba dole sai raƙumi ba, ko saman doki, ko saman jaki, ko saman alfadari mutum yake zai iya yin sallah ta nafila musamman witiri. Akwai ruwayoyin da za su nuna maka ma sallar daraci, wasu ruwayoyin su nuna maka witiri, wasu ruwayoyin su nuna sallar nafila. Riwaya Sa'id ibn Jubair a cikin Muslim daga Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madina ala rahilatihi haythu kana wajhuhu. Qala Ibn Jubair yace wa fihi nazalat fa ayyuma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Ce to wannan a halin balaguro ake nufi, in mutun na kan abun hawa zai yi nafila duk inda ya fuskanta, wato ainihin fuskar Allah na gurin. وفي رواية دغ ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. ينا صلى النافلة شي دكت عند تاغوش تأنيهم وتجويد دشي. إمام البخاري يفتد دشي تهاني رسالم دغ عبد الله بن عمر شوى كان عبد الله يصلي على دابته من الليل كغنان الليل. Muna da lafazi uku, muna da lafazin yutir, muna da lafazin yusabbihu, muna da lafazin yusalli min al-layl. Wa huwa musafirun ma yubali haythu kana wajhu, baya damuwa da duk inda fuskar shi ke kallo. Qala Ibn Umar wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi qibala ayyi wajhin tuwajjihu, duk ta inda ta fuskanta. Wa yutiru alaiha, kaga me ya bambanta nan ko? Yana yin nafila kuma yana yin witiri, kaga ya nuna ba witiri kadai ake yi a saman abin hawa ba, akwai wanda suke ganin dole sai witiri. Daga zaka iya raka'atul fajr a saman abin hawa, zaka iya wato ainihin duk wata sallah wadda take ta nafila, sai dai in a halin balaguro ne Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin rawatib a halin balaguro, amma sallar ka ta dare ko witirinka, don kun san a mazhaba ta Hanabila suna bambanta tsakanin qiyamul layli da witiri. An gane ku? Witiri daban, qiyamul layli daban. Suka ce witiri shine muhaddad, ba a wuce raka'a 11 ko 13 in yayi kamari, amma qiyamul layli wannan a sake yake, qiyamul layli masna masna, kuma wannan sai ya zama taujihi ne waje. An gane ku? Muttaja. To daka sai yace يسبح على راحلتي قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يسلي عليها المكتوبة. سيدي بايا ينسل فرلا أكن واتوأينهم أكن أبن هواد. فأغشيني وانت اللفظ انديك وغير أنه لا يسلي عليها المكتوبة. فأنت اللفظ انديك إلا الفرائض. Ya tabbata cikin Bukhari riwayan Nafi' Maula ibn Umar daga mai gidan shi, kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari ala rahilatihi haythu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salatal layli, sallar dare yake yin haka, illa al fara'id, amma banda sallolin farilla, wa yutiru ala rahilatihi. Kaga a can a wata riwaya ta cikin Muslim ya bambanta tsakanin subha da witiri, a wannan riwaya ta Bukhari ya bambanta tsakanin qiyamul layli da witiri. An gane ku? Salatal layli sai ce illa al fara'id, banda farilla, wa yutiru ala rahilatihi, yana yin witiri a saman abun hawan shi. Kenan wannan taqsimin na cewa qiyamul layli daban, witiri daban, abu ne mai asali. An gane ku? Sannan zamu fahimci cewa ashe witiri ba farilla bane, tunda cikin hadisi guda wato Ibn Umar ya ce Annabi yana yin sallar dare, yana yin witiri a saman abun hawa, amma baya sallar farilla. Kai kenan al-witru shay'un wal fara'idu shay'un akhar. wannan kuma shi yafi karfi duk da a wata mazhaba ta Hanabila wani kauli cikin mazhabar suna ganin cewa witri wajibi saboda zahirin cewa inna Allaha qad zadakum salatan min al-layli fasalluha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam man sha an yutira bi raka'atin falyutir da haka wasu suke ganin cewa wajibi amma witri sunna ce mai karfi zance mafi inganci ina fata an gane wannan da haka baya cikin fara'id sanan wannan hadithin ya zo a wato ainihin da ruwayoyin wasu sahabbai banda Abdullahi dan Umar muka lura nan zamu ji duk ruwayoyin Ibn Umar akwai riwayar Jabir ta zo cikin Bukhari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yusalli tatawwa wa huwa rakibun fi ghayri al-qibla daga at-tatawwa kawai yace nafila ko akwai riwayar Amir ibn Rabi'a ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama huwa ala rahilatihi yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibla ayyi wajhin wa lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallama yasna'u dhalika fi salatil maktuba annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin haka a sallata farilla akwai riwayar Anas dan Malik mawqufa kamar yanda zamu ji bal marfu'a ce ma daka akwai riwayoyi da yawa wannan mas'ala ce dake da hadisai masu dumbin yawa kan cewa ana iya yin sallar nafila akan abun hawa wato ainihin a koda ko ba al-qibla take fuskanta koda mutum baya fuskantar al-qibla akan ainihin abun hawan nashi karkashin wannan hadisin Ibnu Daqiq al-Eid yake cewa al-kalamu alayhi min wujuhin yayi maganganu karshe da yace ahaduha ahadiha fuska ta farko da za a yi fitar da wasu masail cikin wannan hadisi at-tasbih yutlaqu ala salatin nafilati in ka jance at-tasbih yana zuwa da ma'anar sallan nafila aga akwai hadisin anna rasulullah la yusabbihu fi safar nabi ya kasance baya yin nafila a halin balaguro ba wai baya tasbihi ba sai ce wa hadha alhadith minhu wannan hadisin yana cikin lafazin yana cikin wato a ambace at tasbih da ma'anar nafila tunda ya kawo kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi سيتي فقوله يسبح أي يصلي النافلة سيتي وربما أطلق على مطلق الصلاة أنا إيا فقل لفظ تسبيح أنا نفن سلم كودا فرلات سيتي وقد فسر قوله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أن فسر بصلاة الصبح أقا وسبح أن يصلي صلاة الصبح wa salatul asr da kuma sallar al-asr tace wa qabla al-ghurub sai ce wa tasbihu haqiqatan fi qawli al-qa'ili haqiqatan fi qawli al-qa'ili subhanallah in an ce tasbihi ya fi tabbatuwa akan mutun yace subhanallah fa idha utlika ala salat fa imma min babi itlaq ism al-ba'd ala al-kull kama fi as-salah idan aka kira at-tasbih ana nufin as-salah to ana nufin babun ambaton wani bangare wato ainihin da ma'anar dukkan shi tunda ai sallah tana cikin tasbihi tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala sai ce kamar yanzu lafazin as-sala wanda as-sala addu'a shine as-sala sai aka kira wata ibada abociya maganganu da ayyuka da kuduri da cewa sallah ce saboda me akwai addu'o'i da ake yi a cikin ta sai ce wa imma li anna al-musalli munazzihun lillahi azza wa jalla bi ikhlas al-ibadati lahu wahda ko kuma an kira ta tasbih saboda mai sallah yana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai a sallar shi athani abu nabiyu al-hadithu dalilun ala jawazin nafilati ala ar-rahilati wa jawazi salatiha haythu tawajjahat bir-rakibi rahilatuhu hadisin na nuna halaccin sallah kan dabba da halaccin yin sallah koda dabbar ba al-qibla take kallo ba sai ce wa ka anna sababa fihi taysiru tahsilin nawafil ala al-musafiri wa takthiriha fa mamaki sababin shine a sauƙaƙa ma matafiyin sallah saboda in yace sai ya sako yayi nafila duk lokacin da zai wata nafila akwai kunci a ciki ihkamul ahkam shafi na 130 al-imamu san'ani ya ambaci cewa wato ya halatta yin sallah akan abun hawa cikin tafiya mai tsawo ko tafiya mara tsawo wanda suke ganin koda cikin gari ne zaka tafi fayi ba an gane ko sai lokacin azhar yayi kuka ce to bari in yi sunna qabliya ta azhar kafin karasa can sai ne sallar azhar ko ka fito zaka tafi masallaci sai kai raka'atul fajr dinka akan hanya an gane sai yace illa annahu fi riwayati ruzainin fi hadithi jabir ziyadatu ko ziyadata fi safaril qasr a riwayar ruzain hadisin jabir yazo da karin cewa a tafiya ta balaguro kaga ya kayyade amma tafiyar da ake makasuru tace tafiya wadda take a urufi wani yayi balaguro suce wa zahaba ila shartiyati hadha jama'atu min al-ulama wasu malamai da yawa sun tafi akan sharadin cewa ba za a yi sallah kan abun hawa ba sai a halin balaguro ba wai tafiya kunguwa ba wakila la yushtarat wasu ka ce a'a ba a sanya wannan sharadin ba bal yajuzu fil hadri fil hadari ya halatta ayi a halin zaman gida wa huwa marwiyun an Anas min qawlihi wa fi'li an ruwaito daga Anas yana yin haka kuma yana umarni sannan yace wa zakara shi al-imamu san'ani ya ambaci anna jama'atan min al-ulama'i zahabu ila jawazi salati ala dabbati ala jawazi dhalika lilmashi qiyasan ala rakib sun tafi kan cewa ya halatta yin sallar nafila tunna tafiya a kasa akai qiyasi akan wanda yake saman dabba bi jami'i taysir lilmutatawwi domin abinda ya hada su shine saukaka mawa wanda zai sallar nafila wanda zai yi balaguro a kasa tunda zance mafi inganci sai a halin balaguro tafiya wadda take a urufi an san cewa tafiya ce ba wai zuwa anguwa ba don a kasa ne zai tafi shi ma zai iya yin witirin shi a kasa amma suka ce banda ruku'i da sujudi in zai yi ruku'i sai ya tsaya yi ruku'i in zai yi sujudi ya tsaya yi sujada amma tafi wato a halin tsayuwa sai ya ci gaba da tafiyar shi amma dai abin da yafi a kiyayi wannan a bar shi dai akan abin hawa din saboda tsayawa da sauka da daura dabban ko kashe motar ko kaza shine mashakka din amma a halin balaguro in ka tsaya kai nafila ai ka ma huta ne ko ba haka ba daka babu damuwa a ciki daka sai a bar wannan na'am hadisi na gaba فاستداروا نعم قال ساريس
وعن انس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا انس انس بن قد من الشام فلقيناه بعين التمر فرايته يصلي على حمارين فوجهه من الجانب يعني ان يصلي القبله فقلت رايتك تصلي لغير القبله فقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم افعله لم افعله
نعم daga Abdullahi dan Umar Halli radiyallahu anhuma ce bainama an-nas bi Quba mutane suna tsakar fi salati subh mutane suna cikin yin sallar asuba a Quba id ja'ahum atin sai wani mai zuwa yazo musu fa qala sai ce innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kad unzila alaihi al-lailata qur'an lalle annabi sallallahu alaihi wasallam an saukan mai da ayar al-qur'ani a wannan dare وقد امر ان يستقبل القبلة كما حقيقه ان امرتي شي يفسكنتي القبلة فاستقبلوها daka ku fuskance ta wa kanat wujuhuhum ila sham da fuskokin su su mutanen quba suna fuskantar sham ulal qiblatayn kenan fastadaru ila alka'aba sai suka juya suka fuskanci wato ainihin alqibla wannan hadisi a kage yana bayyana cewa sallar wato fuskantar alqibla sharadi ne ma'al ilm in mutun ya san ga inda alqibla take to dole ya fuskance ta da gangan ga alqibla ka juya mata baya ko ka karkace mata to mutun ba shi da sallah amma inda yaqinin ka yake shine alqibla kai sallah a gurin baka da matsala sannan kana cikin sallah ba alqibla kake kallo ba makuwa ta kama ka ko wato dumauta sai wani yazo ya ce ma ai ba alqibla kake kallo ba sai ka juya ka fuskanci alqiblar ka karasha sallanka abinda ka sallata bai lalace ba so da cewa mutane na cikin yin sallah kaga kenan athna'iyya suna cikin yin sallar ta su bainaman nasu bi quba alafazun muslim bainaman nasu fi salati subhi bi quba tsakanin mutane na cikin yin sallar asuba a quba quba wani dan kauye ne wanda mil biyu ne tsakanin shi da garin madina akwai masallaci masjidu quba wanda yake shine na hudu a daraja bayan haramaini da masjidul aqsa sai masjidu quba ya tabbata duk sati annabi yakan je masallacin ziyara domin akwai dangin shi akhwal din shi a yankin shi yasa ma da ya hijira sai da ya zauna yayi kwanaki a wannan yankin kafin ya karasa madina ina fata an fahimci wannan to suna cikin yin sallar su a quba sai wani yazo yace musu ai annabi sallama an saukan mai da alqur'ani Quran yani ayatan min al-Quran kenan aya daya ma sunanta al-Quran da wannan zamu gane cewa masu cewa ba mace da ba ta da tsarki tana haida ba za ta dauki cikakken Qur'ani ba sai dai wani juz'i juz'u amma juz'u tabaraka juz'u yasin ko maryam in dai bai cika ba suka ce babu laifi to wannan babu hujja akai in za ta dauka duka in ba za ta dauka ba duka ba za ta dauka ba ko aya daya ce ina fata an gane wani aya daya ma qur'ani ce sai dai kar wani yaje ya tata dilisi yace na haddace qur'ani yana nufin wata sura na'am to dan haka yace an umarce shi ya fuskanci alqibla da aka ku fuskance ta kawai sai suka juya fastaqbiluha akwai lafazin da yazo fastaqbaluha da al-ikhbar amma da amru shi yafi ya zama tamamul ikhbar ne tamamul amr fastaqbiluha da aka ku fuskance ta wa kana tujum illa sham fastadaru ila al-ka'aba kaga jawabul amri sai suka juya limamun su ya koma baya su suka koma gaba sai suka juya suka fuskanci al-qibla dan kamar a ce suna kallon yamma ne a zo a ce musu to ai ga inda al-qibla ta koma to sai su juyo liman ya wuce gaba su su komo baya su fuskanci al-qibla kaga wannan juyawar da motsin da suka yi mai dalili ba zai bata sallah ba daga haraka mai dalili ba ta bata sallah shi yasa wanda yake sallah ta darura a cikin halin yaki duk motsin da zai yi koda ya juya ma al-qibla baya in dai yakin ya wajabta haka istidratijiyat na yaki ya wajabta dole sai ya juya ma al-qibla baya ko sai ya juya baya daga yanda yake sallan babu laifi ina fata an gane wannan so da shi addini dalili ne wanda ya kawo ma addinin shi ya kawo wannan hukuncin da aka dole kai biyayya an fahimci wannan Ibnu Abdul Bar rahmatullahi ta'ala alai yace aktharur ruwati rawu fastaqbiluha ala lafdhil fastaqbaluha ala lafdhil khabar da lafazin labari fastaqbaluha sai suka fuskanci al-qibla an gane ko sai yace wa qad rawaha ba'dhum ala lafdhil amri wasu sun ruwaito da lafazin umarni kamar yanda yake anan fastaqbiluha yace wa fihi dalilun ala qabuli khabari al-wahidi wal amali bihi wa ijabi al-hukmi bima sahha minhu a cikin hadisin akwai dalili akan cewa ana wato karban labarin mutum daya kuma ayi aiki da shi kuma hukunci ya wajabtu akan mutane da abin da ya tabbata ta hanyar mutum daya ba a babun sheda ba a babun karantarwa a babun isar da sako adil guda daya ana karban maganar shi da akwai wanda suka tafi kan sai guda biyu kamar su Ibn Salah amma zancen da yafi karfi mutum daya ma thiqa in ya kawo magana ana karba ina fata an gane mutum daya thiqa in ya kawo magana ana karba ta zama hujja sai dai a ce in ya zama biyu zuwa uku yafi karfi tun daga shi wannan bawan Allah da yazo ya gaya musu kuma suka juya gashi na Ibn Abdul Bar yace لأن الصحابة رضي الله عنهم قد استعملوا خبره وقضوا به سن يأيكي دا مغانشي سن يهوكن تيديتا وتركوا قبلة كانوا عليها سكبر الكبلة دا سكي كي وما آية دا يكي إشارة إتتي قد نرى تقلب وجهك إلى السماء في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام to kaga da suna kan alqibla ta baitul maqdis yanzu suka juya li khabari alwahid aladili saboda labarin mutun daya wanda yake amma adali ne walam yunkir rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika alaihi annabi bai musu inkari ba wa hasbuka bi mithli hadha sunnatan wa amala min khairil quruni wa fi hayati rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ya ishe ka ya zamanto abun yin hujja da sunna tun daga shi nan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi ra annabi na raye bai inkari ba da haka hujja ta mutun daya adali thika tana karbuwa sai yace wal mukhbiru alladhi akhbara ahla quba huwa abbad ibn bishr ko ibn bashir al ansari shine wanda atin din to shine abbad ibn bashir shine yazo ya gaya musu yace qad zakarna al khabara fi dhalika fi tamhid mun ambata cikin at tamhid da isnadi akan cewa shine yazo da wannan sako wannan magana tana cikin al istizkar juz'i na 2 safha ta 451 hadisin Anas ibn Malik radiyallahu an daga Anas ibn Sirin Anas ibn Sirin al ansari abu Musa maula Anas wanda an haife shi kafin khilafar Uthman ta kare da shekara 2 kafin shekara 2 da karewar khilafa ta sayyidina Uthman ya hadu da Zaid ibn Thabit amma bai riwaya daga gare shi ba yayi riwaya daga sayyidina Anas da Ibn Abbas da Ibn Umar da Jundub Ibn Abdullah al-Bajali da sauransu al-Ajali yace tabi'iyun thiqa Abu Hatim Nasa'i Ibn Ma'in duk sun wathaka shi ya rasu shekara ta 118 diyan sirin su shida ne dake riwayar hadisi Muhammad shi yafi su karfin wato daraja da sabati Muhammad ibn Sirin daga shi sai Anas din sai yar uwar shi Hafsa suna cewa Hafsa tana gaba da Anas ibn Sirin saboda shi muqil ne riwayoyin shi ba su da yawa sosai sauran ba su shahara ba sosai to Anas ibn Sirin rahimahullah shine yace istaqbalna Anasan hina qadima min ash-Sham mun tarbo sayyiduna Anas lokacin da ya dawo daga kasar Sham falaqinahu bi ayni tamri talaqaina da lafazin me ya kawo istaqbalna ko ma'ana mun tafi tarban Anas mun ji labarin ya taho to sun sani al'ada mutun ya taso rana kaza zuwa rana kaza ya iso to su suna kasar Basra ne shi kuma ya taho daga kasar Sham sai sai muka je tarban shi da muka je tarban shi Allah da ikon shi falaqinahu bi ayni tambi sai muka hadu da shi a ayni tambi wani guri ne yankin Iraq daga Madina in zakai kamar zakai Iraki to wato ainihin zaka buta ayni tambi wanda a gurin an yi wani yaki shahararre wanda sayyiduna Khalid ibn al-Walid ya kama asira masu yawa a daidai wannan gurin wanda kissa tana da tsau yace fara'aituhu yusalli ala himarin wa wajhu min dhal janib sai na ganshi yana salla akan jaki fuskar shi tana fuskantar wato ainihin jaldani bi'ani an yasar al-qibla yana kallon hagun al-qibla kamar yana kallon arewa kenan fa qultu sai nace mai ra'aituka tusalli li ghairi al-qibla naga kana salla kuma ba al-qibla kake kallo ba fa qala sai yace laula anni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu lam af'al ba dan naga annabi sallallahu alaihi wasallam na yin haka ba da bazan yi ba wanda yaga annabi yana salla akan abun hawa kuma ba al-qibla yake kallo duk da wasu suna cewa idan kabbara harama ce yana da kyau ita mutun ya fuskanci al-qibla kana cikin tafiya sal zakai sallan nafila sai ka fuskanci al-qibla da dabbar da ka kai kabbara harama daga nan kuma duk inda ta karkatar da kai amma koda baka fuskanci al-qibla ba kai kabbara harama babu laifi dan shine zahirin waɗannan hadisai ina fata an gane to a wannan riwaya ta Bukhari kenan ya kawo da lafazin hina qadima min ash-Sham lokacin da Anas dan Malik ya dawo daga kasar Sham a riwayar Muslim sai ya bayyana cewa hina qadima ash-Sham bai kawo min ba kamar yanda lafazin yazo talaqaina Anas ibn Malik hina qadima ash-Sham fatalaqainahu bi ayni tamr faraitu yusalli ala himar wa wajhuhu dhalika al-janib wa awma'a hammamun an yasari al-qibla ya ishara fa qultu lahu ra'aytuka tusalli li ghairi al-qibla qala laula anni ra'aytu rasul sallama yaf'aluhu lam af'al kaga nan ya kawo shi da lafazin hina qadima ash-shama lokacin da ya iso garin Sham. Wannan yasa al-Imam an-Nawawi afwan al-Qadi Iyad cikin Kamalul Mu'lim din shi yace wannan kuskure ce duk da dukkan riwayoyin Muslim a haka suka zo cewa jami'u nusakh Muslim dukkan nusakh na Muslim da riwayoyin al-Imam Muslim da shi al-Qadi Iyad ya ambata yace duka sun zo da lafazin hina qadima Sham lokacin da ya iso Sham kaga wannan zai ihamin cewa kamar lokacin tafiyar shi ne suka tarbe shi ko koyi ihamin cewa su sa Anas ibn Sirin din ma suna kasar Sham Anas yazo wanda kuma ba haka bane da haka sai yace wahamin wa qila innahu wahmun wa sawabuhu qadima min ash-sham kama jaa fi sahih al-bukhari li annahum kharaju min al-basra li liqa'ihi hina qadima min ash-sham inja al-qadi iyad wanda kuma al-imam an-nawawi bayan shi kuma wato ainihin mai littafin Umdatul Qari Badruddin al-Aini suka ce babu wani wahami a ciki duka ma'anar da yayi talaqaina anasan hina qadima min ash-sham kaga yazo da ma'anar shi ta hakika cikakkiya hina qadima ash-sham lokacin da yaje sham ma'ana mun tarbe shi lokacin da yake dawowa mun tarbi Anas lokacin da yaje sham amma kuma akwai abin da za a kaddara sanda muka tarbe shi yana mai dawowa daga kasar Sham ba wai sanda zai tafi ko kuma mumuna Sham din ba ina fata an gane wannan daka suka ce yadda riwayar Bukhari tafassara ta Muslim ba wai tarjihi za a yi ba ba tarjihi za a yi ba tafsiri za a yi ina fata an fahimci wannan suka ce babu wani a wato ainihin iskali a ciki daka wannan ma'anar shi kusan bayanan sun gabata akan hadisi na farko hadisin Ibn Umar shine dai mas'alar yin sallah akan abun hawa kuma shi ma anan wasu suna ganin cewa ai ainu tamr zai iya zama hadr ne ba safar ba amma zance mafi inganci safar ne tunda kharijal baladi da haka yin sallah akan abun hawa a cikin tafiya na balaguro shine yafi inganci ba a cikin hali na zaman gida ba wallahu ta'ala a'lam sai mu tashi babu sufufi insha Allah ayyo